أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan yammaci ranar Alhamis wanda ya daidai da 17 ga watan 17 ko 17 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 13 ga watan 10 miladiya ta 2022 domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam wallafa al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi amin wanda wannan shine darasin mu na 30 a cikin wannan littafin kuma za mu tashi babu na da malam ya kawo mana babul fasar wanda a wancan satin mun gani wani abu daga cikin abin da yazo akan kasaru ko kuma wani abu wanda yake da ta'alluki da ita shine na hada abin da ya shahi tsakankanin salloli guda biyu masu tarayyar lokaci guda misali sallar azhar da al-asr da kuma sallar magriba da isha'i da mun gani irin bukatun da suke sa wato mutun ya zamanto ya hada wannan sallolin daga cikin bukatu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar ta azhar da al-asr a ranar arfa kenan wannan a ranar arfa ana hada sallar azhar da al-asr haka kuma a muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda aka tabbatar an hada abin da ya shahi magriba da isha'i haka kuma game da mutumin da bai da lahiya shi ma babu laihi wato idan wata rashin lahiya ta kama shi wanda zai hada sallah saboda rishin lahiya mai tsanani kenan babu laihi yana iya hada sallah masu tarayyar lokaci haka lokacin damuna misali ruwan sama ya zo kenan ana iya hada sallah masu tarayyar lokaci haka tsananin sanyi ko kuma cabo in yayyawa shi ma ana wato hada sallah masu tarayyar lokaci haka kuma ga wanda yake da wata bukata kamar yanda malamai suka yi bayani kai ne kake cikin wata bukata sawa'un ko likita ne zaka shiga kama wani amaliya zaka shiga kama wani operation wanda zaka kwashi wasu sa'o'i wanda kuma ba zaka iya gusa daga wajen shi ba daga kan shi yana wannan shi ma babu laihi ka hada sallah wanda suke tarayyar lokaci wato a lokaci guda misali sallar azhar ka gama ta da al-asr hatta da kuma malamai suka ce mutun ne zai shiga wajen jarrabawa wanda misali idan ka shiga jarrabawa ga dalibai wanda ba za a baka ba damar hutawa kai sallah kenan babu laihi malamai suka ce nan ma kana iya hadawa amma idan ya zamanto za a baka damar ka huto ka je kai sallah kenan sai ka bari ko lokacin ta yi ka hada dan malamai sun wasa suka ce hatta da wato mutumin da ya zamanto yana misali kai ne kake aikin bulangeri ga sa biredin ka cikin tanduri sai cikin fur sai ya zamanto idan ka bar shi ka tai kai sallah zai zamanto wato ya kone saboda asara da zakai kace babu laifi kana iya ka hada sallah masu tarayyar lokaci amma da sharadin kada ya zamanto kai al'ada ka haka ne kai kullun ka aikin ka biredi kuma kullun kana hada sallah kace ai ruhusa ce a ka nemi mataki malamai suka ce ka nemi mataki kenan takaice misali bukata ta kama ka wadda za a shiga wata asara ko kuma wani tsanani babu laihi a hada wato sallah wanda suke masu tarayyar lokaci wanda kuma wanda yake bulaguro akwai mas'ala da muka yi tambayi akan ta shine misali mutun yana bulaguro idan ya isa inda zai isa saka ga wasu suna hada sallah to wannan matukar somebody wani dalili wanda ya kawo akan cewa ka isa inda zaka je kana da halaccin ka hada sallah masu tarayyar lokaci Allahumma sai dai in wani bukata ce daban ko kuma in ka shiga wani aiki ne baka samu ba damar hutawa ko kuma kana tunanin in ka shiga ba awarka baka huto kenan wannan zaka koma kan wanda yake cikin wato abin da ya shafi bukata wanda in mun duba hadisin da malam ya kawo mana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u fi safari baina salati zuhri wal asr idha kana ala zahri sayr kenan idan ya kasance akan tahiyyan ne yake hadawa akan tahiyye kenan ka isa inda zakka tahi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hadawa yana yin kowace sallah akan lokacinta kenan kuma wannan babu da zan mu shiga shi kuma zan mu shiga kan bayani akan abin da ya shafi wato ita kanta kasar sai malan ya kawo mana wato wannan baban fil qasr shine zan mu tashi ko na'am malan ya kawo mana wannan baban dan yayi mana bayani akan abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato qasaru idan aka ce qasaru shine wato sallah wanda take raka'a hudu wato kamedo ta biyu kenan a cikin bulaguro wanda yake bulaguro to qasaru ta kama shi malamai suka ce qasaru sallah shine ka takaita wato takaita wanda mai sallah yake yin a sallah wanda take da raka'a hudu ya medo ta raka'a biyu kenan a zuhur da la'asar da isha'i magariba ba yin kasarunta haka asuba raka'a biyu ce ita ma wato ba a kasarunta kamar yanda wato ibn al-munzir ya hakaito ijma'i na malamai akan cewa ba a yin kasaru a magariba da abin da ya shafi isha'i sannan a wani bulaguro ne mutun zai yi kasaru a wancan satin mun yi bayani kadan akan abin da ya shafi wani bulaguro ne mutun zai yi kasaru shine malamai suka ce yana koma kan al'ada dukkan gurin da wato ake ce mishi idan kai tahiyya zuwa wannan wurin kai bulaguro to wannan ya halatta kasar ta haukanka kasar zakai a sallah amma idan ya zamanto wurin cha za ai wane ya tai unguwa kaza kenan wannan kasar ba ta hawa kanka misali muka ce mutumin da zai tai murya ya tai ina ake cha yayi bulaguro ya tai murya kenan ka tai murya kana iya yin kasaru misali mutumin da ya tai garin liman unguwa ce garin malam ka gani duk da an ce gari ne amma unguwa ce to mutumin da ya tai mudik yanzu unguwa ce ko amma da gari ce amma yanzu ta zamanto unguwa kai tsaye mutum kai kanka baka ce wato ka tahi garin ka tai bulaguro mudik sai a ce ma anan nan in ka ce ka tai bulaguro to amma ka ga murya kuma har yanzu tana daukan wato sunan bulaguro duk da gari wani garin sai ka gani daga nan har zuwa murya cikin gari guda ne amma kenan ka gani ba masafa bace ake aiki da ita wasu malamai sun yi matakar kokarin akan dora masafa cewa sai masafa da ta kai kan kaza mil kaza zuwa kaza amma dai magana mafi rinjaye wajen malamai ita ce kawai duk tahiyyar da sunan ta bulaguro idan kai kasar ta haukan ka zakai kuma ba wata niyya bace zakka ce he ka kulla ta in zakka tayi bulaguro dan akwai wanda suke cewa idan sun ka za su yi bulaguro wai sun dar man niyyar kasar tun a cikin gari a ko kana barci muka ce akai bulaguro da kai ka farka lokacin azhar yayi kasar ta haukan ka zakai wanda malamai sun yi magana akan shin kasarin wajibi ce ko kuma wato abin da ya shafi wato sunna ce kai ta wasu malamai suka tayi kan cewa wato wajibi ce bi ma'ana wajibi ne kawai in kana bulaguro kasar zakai saboda mi saboda ba a taba samu ba annabi sallallahu alaihi wasallama a bulaguro yayi ya cika sallah kamar yadda wannan hadisin zai mana nuni akan hakan kenan suka ce wajibi ne kawai in kana bulaguro kasar ce zakai wasu suka ce a sunna ce saboda menene wata falala ce Allah subhanahu wataala ya ba ma wannan al'umma wata rukhsa ce sauki ne Allah subhanahu wataala ya kawo ma wannan al'umma kenan kuma Allah subhanahu wataala kamar yanda yake a cikin hadisi idan ya kawo muku sauki yana so ku kawo ku zo da wannan saukin da ya kawo muku kenan suka ce a sauki ne kenan mutun yana iya yi in kuma ka cika sallah ma ka cika sallah sallah ka tayi kenan idan aka ce wancan wajibi ne bi ma'ana in ba kasar ba kai azhar misali sallarka ba tayi ba kenan shi yasa malamai suka ce ba taba samu wadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika sallah a bulaguro idan yana bulaguro kullun kasar yake kenan abin da yake kan kasar shine lokacin da kake bulaguro kenan ya zamanto kai wannan kasaru shine abin da ya tabbata daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin farko da malam ya kawo mana an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma قال سحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك واتو حديثي دقى عبد الله دن عمر يرد ألا تتبتا أغريش شيد بابنش عمر بن خطاب يكتي وسحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو نا أبو كنجا النبي صلى الله عليه وسلم نا كسن تي تاردشي أبو لاغرو مني بلاغرو فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيكسن تي لا يزيد في السفر على ركعتين واتو أولن دكم بلاغرون دنكي أبو كنتا النبي صلى الله عليه وسلم بيك آرى واتو أكن ركع قدابيو بمعنى أسلى ود تكيد ركع هدو واتو ركع بيكي واتو شينيكي ننكسر kenan wannan dan ya maka bayanin cewa dukkan sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan sallar da take da raka'a hudu abu laguro Annabi sallallahu alaihi wasallama bi yake sallatata sai yace wa Abubakar wa Umar wa Usman kadalika haka Abubakar yarda Allah ta tabbata a gare shi zamanin shi shi ma abu laguro kasaru yake yi haka Umar dan Khattab haka Usman wato bin Affan wanda an samu cewa Usman dan Affan lokacin harko harkon khalifancin shi wato da yana yin kasaru kuma daga baya wato he yake cika sallah to wannan dai ijtihadi ne nashi amma ba shi bai ke nuna cewa an shahe wannan hukunci na kasaru tunda zamanin shi ne ba zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan a gurguje wannan hadisin Abdullahi dan Umar yake ba mu labarin cewa ya abokanci Annabi sallallahu alaihi wasallama da Umar da Usman da Abu Bakar a cikin bulaguro dukkan su sun kasance suna ni suna yin kasaru a dukkan wata sallah wadda take da raka'a hudu to za su yi ta raka'a wato biyu wanda hadisi ne akwai hadisi na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa da farkon lamari da Allah subhanahu wataala ya sabko sallah aka sabko amma Annabi sallallahu alaihi wasallama da sallah an kasance ana sallata duka raka'a biyu to da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya dawo Madina sai zamanto wannan raka'a biyu an tabbatar da ita akan sallar bulaguro sai da asuba da kuma azhar ita azhar da al'asr da isha'i sai aka kara musu ga koma hudu hudu ya zamanto ana wato abin da ya shafi sallatar su a cikin gari kenan a bulaguro kasar ake ita ce sauki ne Allah subhanahu wataala ya kawo maka saboda kai wanda kake tahiyya dukkan bulaguro yana da wato wahala yana da mashakka akwai gajiya a cikin bulaguro shi yasa hatta da ake cewa wanda yake da bulaguro wanda yake cikin bulaguro yana da addu'a wanda take mustajaba idan kai addu'a Allah yana karba maka kana da addu'aul mustajaba wannan hadisin mallan ya kawo shi dan ya nuna mana akan wajibcin yin kasaru akan dukkan wata sallah wanda take da raka'a hudu kame do ta raka'a biyu a cikin bulaguro haka koyi da wato Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma koyi da su Abubakar da Umar da Usman akan wato abin da ya shafi wato tabbaka shari'a ta musulunci akan yin wannan kasar a cikin bulaguro haka zan mu gani a cikin bulaguro Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yana yawan yin nafila kamar mai bulaguro bai dan kada ya zamanto ka tahiyyarka ta ma nisa hatta da nafil filoli Annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu ga a saman me yake a saman taguwar shi daga gani yana nafila a saman taguwar shi tana tahiyya kenan saboda mai bulaguro shi duk lokacin da ka tsaya ka ce ka bata lokaci a waje tahiyyar da zaka yi da a ce kai tahiyya tana da nisa la sai ma a wannan lokacin a kalla idan ka zamna kai minti 2 ko kai minti 5 ko kai minti 10 da tahiyya kake a irin mota da ka ci wajen kilo 20 to ka gani idan tahiyya kake ka ce duk lokacin da wata nafila ta zo sai ka tsaya kai zaka gani akwai wahala bulaguran da zaka yi shi kuma addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne da ya kawo mana wato sauki kenan wannan shine wato abinda mallan ya kawo mana wato a cikin wannan baban hadisi ne wanda yake guda wanda ba shi kadai bai takaita akan abin da ya shafi kasar akwai hadisi da yawa kamar hadisin Aisha da muka faɗa cewa ta ce farkon lamari da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka sabko mishi sallah wato an kasance kasaru wato ana yin raka'a biyu a cikin gari to da aka koma Madina sai zamanto aka mai da kasaru wato sallah ta wato abin da ya shafi bulaguro haka da kuma sauran hadisai wanda suka zo a cikin baban wanda idan ka duba wasu littattafai zaka gani mallan ya kawo maka wato hadisai wanda suke masu dama bai takaita ba a wannan hadisin kare sai malam yace babul juma'a sai mana sabon babi da zai mana bayani akan abin da ya shafi juma'a abin da ya shafi juma'a malamai suka ce kana iya kace juma'a ko kuma kace jumu'a kai sukunin mimin ko kuma kamata damma juma'a ita ce dai ranar juma'a gobe wace rana ce gobe juma'a to baban da zai kawo mana hadisi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan wato rana irin abin da ya shahi hukunce hukuncen da suke tare da wannan rana malamai suka ce an ambace ta da wannan suna juma'a kahin wato abin da ya shahi hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance ana kiranta da aruba ko kuma kahin a jahiliya ana kiranta da aruba wato wanda take abin da ya shahi wato wanda ake tsananin son ta ko kuma mai tsananin kauna ranar juma'a kamar yanda can Allah subhanahu wata'ala yake cewa uruban atiraba wato abin da ya shahi urul ayi urul ayi wato masu tsananin kaunar wato mazajen su ne a cikin aljanna kuma atiraban wanda suke daidai wadida suke ranar juma'a tana da falaloli da yawa wanda daga cikin falalarta Idi ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan rana ta Juma'a rana ce ta Idi Idi ne na sati na musulmi haka kuma ranar Juma'a rana ce wadda Allah subhanahu wataala a ranar ya cike halittu da yayi wanda halittu da Allah subhanahu wataala yayi halitti sammai da kasai da mutane da dukkan halittu da yayi a kwana na kwana 6 farko wata rana farko ladi karshe Juma'a to a ranar juma'a ita ce ranar da Allah ya cike wato abin da ya shahi halittu sannan kuma a wannan rana ce Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam saboda da halitta annabi adam aka cike wato abin da ya shahi halittu a wannan ranar aka busa mishi rai a wannan ranar ta juma'a aka wato sanya shi aljanna wanda zan mu gani a wannan ranar ma kuma aka hutar da shi daga aljanna a wannan ranar kuma Allah subhanahu wataala ya karbi tuban shi lokacin da yace ita ce yadda ba halitta mishi ba yace to a ranar juma'a Allah subhanahu wataala ya karbi tuban shi sannan kuma yana daga cikin abin da ya shahi ranar juma'a kamar yanda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake fada game da abin da ya shahi falalar ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a fi khuliqa adam alaihi salatu wassalam annabi yake cewa yana daga cikin mafificin ranakunku ko wuninku shine wunin ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin ta aka halicci wato annabi adam a wata ruwaya yake cewa khairu yawmin tuli'at fihi ash-shamsu yawmul juma'a fihi khuliqa adam wa fihi udkhila al-janna wa fihi ukhrija minha wato biyayyen ranaku wanda rana ta huto a cikin shi shine ranar juma'a a ciki aka halicci annabi adam a ciki aka sanya shi aljanna a ciki aka hutar da shi daga abin da ya shahi wato aljanna haka hadisi daga Abi Lubaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna yawmal juma'a sayyidul ayyam lalle ranar juma'a ita ce shugaban ranaku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa a'zamuha indallahi sannan kuma mafi girman ranaku a wajen Allah subhanahu wataala wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha yace ya tahi ma girma a wajen Allah subhanahu wataala fiye da ranar layya wanda mun san ranar layya ita ma tana daga cikin manya-manyan ranaku a wajen Allah subhanahu wataala yace wa yawmil fitri da ranar idi na wato abin da ya shahi azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu tadodi guda biyar a cikin ranar juma'a النبي صلى الله عليه وسلم يكتي وخلق فيه آدم أتكين رأينا الجمعة الله سبحانه وتعالى يحلت النبي آدم أتكين تتكوما أكا خطد شيدك الجنة أكا سبقوش دوران قصا أتكين رأينا الجمعة هكا واتو أتكين رأينا الجمعة الله سبحانه وتعالى يكرئي رأيوا النبي آدم أتكين رأينا الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يكتي وأكو وتساعة ako wani lokaci da daya bawa mutum musulmi ba zai dukufa ba a wannan lokacin na ranar juma'a yana roƙon Allah subhanahu wataala wani abu face Allah subhanahu wataala sai ya karba mishi dukkan abin da kake bukata a wannan rana ta juma'a akwai wani lokaci wanda idan ka zamna matukar abin alkhairi ne ba wani zunubi ne ba ba wani cutar ba wani cutarwa ba gare shi kake roƙon Allah subhanahu wataala ka zo da abin da ya shahi wato ladubba na addu'a ka zo da sharri na karba addu'a to sai Allah subhanahu wataala ya karba ma inda idan ka duba irin wannan lokacin juma'a ma sai ta zo ta huce kwata kwata mutum ma bai san ba juma'a ce inda muka rabkana ga baki da mu da idan ka duba wasu kasashe irin wannan rane ku na juma'a zaka gani hatta da yara a gida tattara su ake a zaunar su waje guda a ce ku yi da istighfari ku yi ta kaza ko ku yi ta karatun alqur'ani uwaye su je suna ta addu'a koda kana wani aiki kai kokari ka ringa addu'a a wannan lokacin lokaci ne wanda malamai sun yi sabani akan wani lokaci ne amma mafi yawan malamai sun tayi kan cewa lokacin yana daga farkon bayan la'asar har zuwa faduwar rana wasu ce lokacin da liman yake huduba ya kyale zaman wannan wasu suka ce lokaci kaza amma dai mafi yawan malamai sun rijayar da cewa daga bayan la'asar zuwa faduwar rana a wannan lokaci sa'an nan take kinin ranar juma'a bayan la'asar lokaci ne wanda yake zababbe na karbar addu'a gobe juma'a ka zamna ko wani aiki kake babu laifi ka ringa azkara babu laifi ka ringa addu'a sai ka gani Allah subhanahu wataala ya karba maka kinan lokaci ne wanda yake a ranar juma'a yana daga cikin wato abin da ya nuna wato falalatta haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa fihi taqumus sa'a a cikin ranar juma'a ne ranar tashin alkiyama zata tashi alkiyama zata tashi a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min malakun muqarrab wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala baharin illa wa hunna yashfaquna min yawmil juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗaya babu wani mala'ika wanda yake muqarrab makusanci a wajen Allah subhanahu wataala ko kuma wata sama daga cikin sammai ko kuma ƙasa ko kuma wata iskoki daga cikin iska iskoki ga baki daya wala jibalin annabi yake cewa kan ko kuma duwatsu wala baharin ko kuma teku illa wa hunna yashfaquna min yawmil juma'a face dukkan wa'annan suna firgita wato idan ranar juma'a ta zo saboda ranar juma'a wato ita ce za ta da alkiyama to mala'iku da duwatsu da iskoki da sammai da kassai da abin da ya shahi dabbobi dukkan su idan garin juma'a ya waye zaka gani sun suna cikin firgici ka aje ranar wannan ita ce ranar tashin alkiyama sai dan adam zaka gani a gafale dan adam zaka ga shine arab kane juma'a amma ta zo bai san ba ma juma'a ta zo ko kuma hankalin shi ma bai kawowa akan cewa fa yau ranar juma'a ce wata rana ce ta idi ta musulmi wata rana ce wanda ya kamata ya zamanto ta bambanta da wasu rane ku wanda idan ka duba a irin wasu gariruwa wanda ake kwatanta wato abin da ya shahi shari'a ta musulunci ake ba musulunci kima ranar juma'a da alhamis zaka gani rane ku ne na hutu zaka ga hutawa ake karatuttuka ba a zuwa na makarantu misali boko a ce aje ai karatu hutu ake yi a wannan rane ku amma sabanin irin wuraren mu sai kace Allahul musta'an ranar juma'a amma aiki ake karshe ma consider minister ake ranar juma'a karshe ma wanda Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi ku bar duk wani konsai a bar duk wani zama a bar duk wani aiki a bar duk wani saye da sayarwa a tashi zuwa ga ambaton Allah subhanahu wataala shine sauraron khutuba da abin da ya shahi sallar juma'a amma mun kuma zaka gani Allahul musta'an sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki to ranar juma'a rana ce wanda take da falala sosai rana ce wadda kuma akan ta ne za a ta a cikin wannan ranar ce za a ta da wato abin da ya shahi alkiyama akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir wato wannan salloli guda biyar da kake yi asuba azhar la'asar magriba isha da juma'a kuma zuwa juma'a misali wancan satin ka sallaci juma'a kuma ga gobe juma'a idan Allah subhanahu wataala ya kai mu ka sallace ta to za a kankare maka zanubanka na tsakankanin wannan juma'o'in guda biyu matukar ka nisanci manya-manyan zanubai kaba'ir manya-manyan zanubai ka nisance su to wani kananan zanubi da kake yi to wannan salloli guda biyar da kake yi asuba azhar idan kai asuba tsakan ka zo kai azhar to wannan tsakan kanin sa an kan karima kan kanin zunubai matakar kai nisanci manyan zunubai haka wannan satin ka je kai juma'a ga juma'a kuma wannan satin ka zo kai an kan karima ka zunubin da suke tsakankani da kai matakar kai nisanci manyan manyan zunubai idan aka zo wannan zunuba ana nihin kan kanin zunubai ashe rana ce wanda ke da kai falala a cikin ta idan dole ya zamanto mutum idan yana neman wasu abin da ya shahi alkhairai ya nema wato a cikin wannan abin da ya shahi wannan rana haka kuma yana daga cikin abin da ya shahi ranar juma'a a yawaita salati da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kaji an ce annabi muhammad kace sallallahu alaihi wasallam kana zamni kana iya kaima annabi sallallahu alaihi wasallam salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad har zuwa karshe ko kuma allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim kai ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan kama annabi salati daya Allah zai maka nawa Allah zai maka goma idan kama annabi goma Allah zai maka nawa 100 idan kama annabi 100 Allah zai maka nawa to ka gani wa yake 100 ba kai kama annabi Allah kuma ya maka to ka gani to da Allah ne hoye maka salati amma zaka gani duk da haka nan mun rabka na wani zai a gaban shi ma za a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce ba sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoratarwa game da mutumin da za a ambace shi a gojen bai ce ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam salati bai ce ba sallallahu alaihi wasallam idan ya kamata duk lokacin da kaje an kira yi suna annabi muhammad kace sallallahu alaihi wasallam haka ranar juma'a da daren juma'a tun yau daren juma'a kai ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati haggobi allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim kai ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda akwai falala akwai lada sosai a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda kai allah subhanahu wa ta'ala yake maka haka kuma yana daga cikin abin da ake yi ranar juma'a shine karanta suratul kahfi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi dukkan mutumin da ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a za ta haskaka mishi tsakankanin wannan juma'o'in da juma'a wannan da juma'a mai zawwa zai zaman to ka ganka kana haske komin ka yana tahiya lahiya lau menene kai wannan sura ce da ka karanta suratul kahfi zaka ga mutane suna rigai-rigai karanta ta zaka gani wani limami in limamin goku ne zaka gani a sallah asuba zai karanta muku duk da bai dacewa ya zamanto kullun kai a sallah asuba kana karanta suratul kahfi wanda a ranar juma'a me ake so ka karanta a sallah asuba ita ce suratul sajada da suratul insan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba laihi ka karanta wata sura idan baka iya ba amma idan ka iya ya kamata wannan sunna ce wadda kuma diyawa a wannan zamanin namu ta zamanto sunna mahjura an kaurace mata idan kun masallata ya ne zaka samu ka gani wanda a ce a sallah asuba an karanta suratul sajada da suratul insan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda suna tuna ma dan adam usulin shi yaya ka kasance hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura tan yace alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara bal huwa al-haq tana tuna ma kai dan adam ho ka san a ina tun lokacin da yaya kake tun lokacin da ya gaji shine ake so a karanta ranar juma'a ba suratul kahfi ba suratul kahfi idan aka same ka kana karanta ta kowace juma'a kana mana limanci da suratul kahfi wannan wata bid'a ce ka kirkira ma kanka wannan bid'a ce wanda ka sanyo ta cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bai karanta idan ya zamanto mi zakai ka karanta abinda sunna ta ka karanta in suratul kahfi kana gani tana da tsaho ka gama insan da sajada ai duka biskai ba su tsawon suratul kahfi to baranta naka karanta suratul kahfi idan ya kamata wannan abu ne wanda ya kamata a raye wannan sunna idan kana liman a wuri kenan ya zamanto wannan suratul sajada da suratul insan ka ringa karanta su ranar juma'a shine ka dace ma sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wasu surori ba ko kuma wasu kaga suna karanta suratul juma'a wace a karanta suratul juma'a idan karanta ne kai haka ta alqur'ani ka karanta wannan labas amma kana ce kai kowace juma'a suratul juma'a kake karanta wannan bai ba wannan ba haka ba aka karanta da waqi'a wannan ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta annabi abin da ya tabbatar a sunna shine ka karanta wato suratul sajada alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin da kuma hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kina wannan shine abin da ya shahi wato sunna a karanta abin da ya shahi a ranar wato juma'a haka yana daga cikin wato abin da ya shahi falala ta ranar juma'a kamar yanda zan mu gani ko kuma ladubba da ake so mutun yayi a ranar juma'a shine ana so idan zaka tayi juma'a kai wanka kamar yanda hadisi zai zo kuma yana daga cikin falalarta ka tayi juma'a da wuri annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi yana gayi mani gatasala yawmal juma'a waghtasal wa bakkara wa btakar wa dana wastama annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa dukkan mutumin da yaje masallaci juma'a yayi sammako ya matsa ya saurari hudu ba yaje yayin shiru annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kai wannan to zai zamanto da kowace hudduwa da kake yi ana kankare maka zanubanka ana daga darajarka dauka maqala sallallahu alaihi wasallam kaje da wuri ba sai liman ba yazo idan liman yazo kai asara wani falala da ake samu saboda akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya tayi juma'a a lokaci na harko to kamar yayi sadaka ne da raqumi mala'iku suna nan a kofa suna rubuta list akwai register ta idan kun zo za a rubuta sunanka ga kanan ka zo a lokaci na farko ka zo a lokaci na biyu kamar kai sadaka da saniya ka zo a lokaci na uku kamar kai sadaka da rago ka zo a lokaci na hudu kamar kai sadaka da kaza ka zo a lokaci na biyar kamar kai sadaka da kwai liman yana shigowa masallaci yana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala'ikun ne su tattare su ma su shiga masallaci su saurari hudu ba saboda mala'iku su ma suna sauraron ambaton Allah duk inda ke da koyi majalisin zikir hatta da nan inda muke zauna akwai mala'iku tana yawa kusan ka suke a zauna kai baka sani ba ko ina inda majalisi ne wanda ake karanta abin da ya shafi addini al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da karatu na addini to akwai mala'iku a wurin kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatuluna kitaballahi wa yatadarasuna baynahum wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda hatta da mala'ikun nan kuma sai san ambata ma Allah subhanahu wa ta'ala ga bayan ka a can suna zamne suna karanta abin da ya shafi addini suna can suna karanta alqur'ani to me ya kai wannan falala amma kai an zo ana karatu la Allah ka tahi wani waje la Allah kana ji ana karatun ka tahi wani waje can daban ko kuma karatun gashi na a kusa da kai ba ka je ba kai na kaga wannan asara ce kai to haka a ranar juma'a suke tahowa masallaci da wuri mala'ikun nan su sai sun riga kowa zuwa saboda su suke rubuta wanda suka zo kai kokari gobe juma'a ce mala'ika ya saka a list din farko ya saka a list din farko ya saka yana wannan shine akai ba Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama a hudu register kai kuma a same ka ko kuma a same ka kai a jumo'o'in da ake yi gabaki ɗaya ba ta samun ka ba a register din mala'ika to wannan wata irin asara kai a duniya da yawa kuma halin mu ne ne zaka gani bin mu ta yi juma'a sai liman ya tai kaga mala'iku ba ya saka ba list Allahu musta'an wannan halayen mu ne ko kuma wasu masu dama-daman ne sun tayi ana hudu ba wani sai ya san da ja awa minti nawa ake yin hudu ba sai ya bari gak tukun ya tahi ko kuma ya tahi ya zamana ga masallacin can ya sama motan shi dubul jaka ya tsaya la Allah ka je yana jira wai sai an yi da hudu bai an yi da an fara ta da sallah ya zo ko kuma hi ya ji daga can lasbiga tana kai mishi liman yana ta'addaa Allah yayi kaza Allah ya mana kaza Allah ka gafarta mana daga can zai fara amin 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 yazo da gudu da moto ya aje la Allah ya aje mota inda yan agaji bussunan kuma a saci kaga lahin waye lahin shi kai damun bai zo ba da wuri to kaga ni duka irin wannan halaye ne wanda namu ne wanda ya kamata mu gyara ya zamanto wato muna ta haya juma'a kahin limani kenan dan mu samu koda baka samu barakuni baka samu basaniya baka samu ba rago baka samu ba kaza to ka a bari a saman kwannan ka ba dai kai sai kwai dan ka zo masallaci ka raba mana kai sadaka kaga me muka samu kaga ni wanda kai kokari ka samu raqumin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake kwadaitarwa akan wato abin da ya shahi wato juma'a duk lokacin da ake kiran sallar juma'a na warko ko dake kiran sallar juma'a na wake biyu zamanin Usman bin Affan aka ware kiran sallar juma'a biyu zamanin Usman yayin ne aka yi shi ma lokacin yasa aka yi wasu a wata riwaya ta nuna cewa wasu wanda suke wajen wata kasuwa ne yasa ake yin kiran sallah dan su shirya kenan daga an yi wancan kiran sallah na karshe wanda asali kiran sallah daya ake yi na juma'a shine kiran sallar da liman yazo shine ya fada Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a wannan kiran sallar da za a yi na liman yazo to shi wannan idan an yi shi komi na saye da sayarwa na zaman fada na konsaide minister na komi wannan haramun ne a lokacin kawo ka tashi fas'au ila zikrillahi wa zarul bay Allah dai aka ira mi yace fa iza quriyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun ko turhamu to wannan abin da ya shahi kenan juma ina a gurguje juma a dai tana da falaloli ya kamata mutun ya rike ya san wannan rana rana ce ta idi ta musulmi rana ce ta idi wanda yahudawa ayyan mushan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma su aka batar da su suna neman juma'a suka dauki ranar asaba yadda suna za'a suna cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki shi ma ranar asabar dan hutu ta'ala Allahu min zalika suna cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci sammai da kasai wai ya tsaya ya huta Allah zai huta na mun sani inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wallahi yake cewa wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub ba wata wahala da ta same shi ta shayi Allah subhanahu wataala wannan Allah ya gwada tadarruji ne da wasu abubuwa tsari irin tsarin Allah subhanahu wataala yanzu da yake turo mala'iku suke kula da dan adam shin kai baka Allah bai iya kula da kai kai tsi tsari ne kawai na Allah subhanahu wataala ya dora a haka nan ba wata gajiya ba ta samu Allah subhanahu wataala su kuma nasarawa suka dauki ranar ladi mu kuma Allah subhanahu wataala musulmi ya shiryar da mu da ranar juma'a ya sanya mana idi ce da kuma falaloli wanda suke da tarin albarka wato a cikin wannan rana wadda take da albarka hadisi na farko da malam ya kawo mana a ciki hadisi an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها فنزل القهقرة wato wannan hadisi daga Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi yarda Allah ta tabbata gare shi rawaito mana wanda Sahal da sunan shi ba Sahal ba sunan shi ya sunan shi wannan hadisi ne ngai bani kitai hadisin ay Abdullah ibn Umar tayyib kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyib hadisi nan yayi tartibin ne na sanya shi ba daidai hadisin Abdullah dan Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil dukkan mutumin wato da zai tahi juma'a a ranar juma'a to yayi wanka malamai sun yi sabani akan wannan wankan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi ai shin wajibi ne kai wanka zaka tayi juma'a ko kuma ba wajibi bane ba wajibi ne ko ba wajibi bane ba wasu malamai suka ce wajibi ne he kai wanka ka tayi juma'a wasu kuma malamai suka ce a ba wajibi bane ba sai dai yana da wato sunna wanda take muakkada sosai kai wanka wato ka tayi juma'a wanda akwai sabanin malamai akan wannan mas'ala kina wannan hadisin malam zai yi mana bayani ne akan hukuncin shi wanka wato na abin da ya shahi ranar juma'a zahirin hadisin cai falyaghtasil man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil dukkan mutumin da zai tayi juma'a to yayi wanka fa'un tazo idan fa ta zo kuma tana nuni mene akan umarni ne shi kuma umarni idan ya zo a shari'a yana nihin mi wajibi al'amru yufidul wujub ko ka manta usulul fiqh al'amru yufidul wujub shi umarni idan ya zo a shari'ar musulunci yana nihin wajibi shi yasa malamai suka yi sabani shin wajibi ne wato wannan wankan na juma'a yawa daga cikin malamai sun tayi kan cewa wajibi ne amma wasu diyawa kuma sun tsaye kan cewa a'a wannan ana kwadaitarwa mustahabbi ne zamanto wato kai wannan wanka na juma'a akwai hadisi wanda yazo yake cewa man tawadda yawmal juma'a fa biha wa ni'ma wa man igtasala fal ghusl afdal duka mutumin da yazo ranar juma'a yayi arwala zai tayi masallaci to yace to fa biha wa ni'ma to wannan yayi kyau ya wadata amma wanda yayi wanka to fal ghusl afdal wanka yayi zan mu ga wata hala ce kamata kai wanka yanzu misali akwai wanda kai tsaye da ka ganshi wannan dole ka san wajibi yayi wanka saboda idan bai wanka zai je cutar da mutane juma'a kuma muka ce wani ranar micece rana ce ta idi mutane suna haduwa shi addinin musulunci yayi wani tsari da wannan unguwai ɗan unguwa muna da masallaci guda muke zawa muke sallah a waje wannan yaga wani wannan yaga wani wannan yaga wani to ranar juma'a kuma sai a gama unguwar gaba ɗaya ko wannan bangare guda a tare a waje guda aje ayi sallah zaka gamu da wani kun jima ba ku gamu ba ku gaisa wani kana nan ka bace wani kaza wani kaza wani kaza ayi ta gaisuwa to kai da zaka cakuyu cikin jama'a to dole ana bukata kai wato abin da ya shahi wanka shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda zai tayi juma'a yayi wanka idan ma yana da turare ya dauka ya sanya saboda cikin jama'a zaka shiga idan ka je da dauda zaka cutar da jama'a bancin jama'a zaka cutar da mala'iku mun ga hadisi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu banu adam wato mala'iku suna cutuwa da abinda dan adam yake cutuwa da shi kai ne ka zo da Allah Allah ya jarabce ka kana shan taba ka zo kawai da ka tashi ka kai arwallan ma sama baka kurkure baki ba da kyau ka tayi masallaci ko ka tayi juma'a ka zo kai sahu da wani ya zo tsaf yayi wanka yana kamshi ya ce Allahu akbar ya shiga sallah kai ka zo kai tsi ka shiga mishi bakin ka yana warin taba akwai wanda wallahi wanda bakku iya sahu da shi bakka iya sahu da shi in kai ma baka nutsu ba to kaga wannan ya cutar da kai bancin kai da ya cutar da mala'iku mala'ikun da suka zo masallaci ya cutar da su da wannan warin wato yake shi yasa malamai wasu malamai suka tsaye kan cewa wajibi ne wato mutun ya tahi wato akan abin da ya shahi wankan juma'a idan wato akwai datti a jikin shi ko kuma kai wani mason ne ko kana aikin gini kana aikin da kura dole sai ta shige ka kenan idan zaka zo juma'a ya kamata ba ma juma'a ba masallaci ma zaka zo ya kamata kai tsafta ko kuma wanda yake aiki wajen busashi lase ma wanda yake aiki wajen busashi la ko wani masallaci kusa da wajen busashi ne wata ran muka shiga zan mi sallah kawai mun yi sujjada kawai nake jin kamar a wannan ne kukai sujjada a garken ne kukai sujjada to kaga wannan aibi ba ka sanyo datti cikin masallaci dakin Allah wanda ake so a ringa tsarkake shi kai kuma ka sanyo dauda ka sanyo datti a ciki kuma kana neman ka samu lada ka gode ma Allah dai in baka samu ba zinubi eh shine sai kai fatan ka samu zinubi a irin wannan aikin da kai sai sa malamai wanda suka tayi akan wajibin wanka suke cewa to dukkan mutumin da zai tayi juma'a wajibi ne yayi wanka wajibi ne yayi wanka kai matukar kokari kai wanka idan darura ta kama ka ba kai ba wanka la ba asba a ce ba sallaka wato ba tayi ba a ce ba sallaka ba tayi ba dan ba kai ba wankan juma'a a'a babu dalilin da ya nuna cewa sallarka ba tayi ba amma fal ghuslu afdal kamar yanda nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi shine kenan wannan hadisin malam ya kawo mana yake cewa dukkan mutumin man jaa aminkumul jum'ata falyaghtasil annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da zai tahi juma'a ya sallaci juma'a to yayi wanka sannan shi wankan juma'a yaya ake ya ake wankan juma'a ayman wankan juma'a duka wankan ibada siffashi guda ne wankan juma'a da wankan janaba da wankan nifasi da wankan haida da wankan gawa da wankan shiga musulunci duk da wato akwai khilafu kan malamai kan abin da ya shafi wankan shiga musulunci to duka wannan wankan siffashi guda ne me yake bambanta su niyya ce take bambanta su kenan duka guda ne niyya ce take bambanta su kenan zaka tashi kaje kai wanka da niyyar wankan juma'a ne kenan da niyyar wankan juma'a zaka yi wato wannan wanka kenan shine wannan hadisin Abdullahi dan Umar yake gai mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada akan dukkan mutumin da zai ta juma'a ya tsaftace jikin shi gabaki daya haka ana so idan zaka tahi duk wata dauda a jikinka ya zamanto ka hudda ta haka hatta da farce ka ciccire kai ado ka sanya turare ka huta kana kamshi ka tayi masallaci ka sallaci wato abin da ya shahi wato wannan sallah ta juma'a kina wannan hadisin zan mu gani wato a zahirin shi dai muka ce yana nuna mana kan wajibi ne wato kai wannan wanka amma mafi yawan malamai sun ta kan cewa mustahabbi ne istihbaban kenan kuma wankan da zakai shi ne mene dan zuwa sallah zakai shi dan zuwa sallah ba dan ranar juma'a bace kawai juma'a ce kace he kai wanka wannan na ranar ne na zuwa sallah ne saboda masallaci haka malamai kuma suna kwadaitar da abin da ya shafi wato nazafa tsafta akan wato dukkan wani aiki na managarci da zakai misali hatta da masallaci zakka zo kai tsafta kakka zo masallaci gajajja haka ash'asa agbara ka zo masallaci haka Allah subhanahu wataala yana cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid masallaci in zakka zo tsafta wannan ka duba sabanin mu a zamanin yanzu randan nan sheikh suna bada misali kan cewa da za a ce anan zamanin muna masallaci a ce to a tashi za a tahi wajen gwamna zaka gani da yawa he sun ce a bari mu je mu dan sauya kaya to da yawa ta za su yi mu je mu sauya kaya to da mun menene maka saba irin wannan lokaci na ko kuma a wannan wurare na mutun a gidan shi da yar jallabi ya shara dai in yazo zai zo gida zai tayi masallaci ya dauko ta rata a sa ta kawai ita wai an rataye ta ne ta zuwa sallah to kaga wannan da yau wanda kuma in zai tayi wani waje zai yi addu'a ya ci tsaf ya sha tsaf masallaci ne in zaka taho zaka yi wannan ka sanya turare saboda dakin Allah ganawa ce zaka yi ga Allah munajati ne zaka yi da Allah subhanahu wataala almusalli yunaji rabbahu wanda yake sallah yana munajati ne da ubangiji insha Allah subhanahu wataala to kai ka zo da dauda ka zo ka cutar da mala'iku ka cutar da mutane to ya wata irin gana ce zakai da Allah subhanahu wataala kaga baka ba ba abin kima amma da a ce wani ne walillahi almasalul a'la wani ne zakka je ku yi munajati da shi baka yarda baka je da wannan daure a ce sirkinka ne ma zakka je wajen shi ka je wajen shi da daura kaga baka je ba ta zai ashe ni wannan gajaja in ne wani haka ne na yake zamantawa sirki na to barantana Allah subhanahu wataala barantana ibadi da zakai Allah subhanahu wataala ya karba kenan dole ya zamanto muna gyara wato wasu daga cikin abin da ya shafi halayen mu dan mu gode tare wato mu tsira tare dan la Allah mu tsaya ganin lokaci yayi kenan mu tsaya a wannan hadisin da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba ya muladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zikatan mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين